the rising of the sun. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, oh la. At the rising of the sun, we give thanks and praise to the.